A daren nan na yau Litinin ne ake bikin karrama gwarzayen shekara a haujin kwallon kafar duniya da aka fi sani da Ballon d'Or a birnin Paris na kasar Faransa. An dawo da bikin ne a wannan shekara ta 2021 bayan da aka dage na shekarar bara ta 2020 sakamakon annobar coronavirus. Zaratan 'yan kwallo 30 ne ke cikin jerin sunayen 'yan takarar gwarzon shekara na bana da suka hada har da dan kasar Argentina Lionel Messi da ke takale da kungiyar PSG. Da ya lashe lambar a biki na ƙarshe da aka gudanar a shekara ta 2019. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Manchester United ta Ingila ta tabbatar da ɗaukar tsohon kocin RB Leipzig Ralf Rangnick a zaman sabon mai horar da 'yan wasan ƙungiyar na riƙon ƙwarya bayan sallamar Ole Gunnar Solskjaer. Rangnick ɗan ƙasar Jamus mai shekaru 63 zai baro ƙungiyar Lokomotiv Moscow ta ƙasar Rasha inda yake a matsayin manajan bunƙasa lamuran wasanni. Da farko dai kocin bai da sha'awar karɓar aikin na United saboda kasancewarsa na ɗan takaitaccen lokaci na watanni 6 kacal. To amma kuma daga bisani ya amince da tayin bashi aikin ba da shawarwari na tsawon shekaru 2 a United ɗin bayan kammala aikin sa na koci na riƙon ƙwarya. Hukumar ƙwallon ƙafar duniya wato FIFA ta nada wasu kwamitocin daidaita al'amura a ƙasashen Afirka biyu wato Chadi da Guinea. Matakin ya biyo bayan rigingimu da ake fama da su a hukumomin ƙwallon ƙafar ƙasashen biyu. Da har yanzu ba su da tabbatattun zababbin shugabanni. Al'amarin kasar Chadi dai ya biyo ne bayan janye dakatarwar da aka yi wa kasar daga wasannin kwallon kafa na kasa da kasa sakamakon katsalandan na gwamnatin kasar. A kasar Guinea kuma an gudanar da zaben shugabannin hukumar kwallon kasar. To amma hukumar FIFA ta ce zaben na tattare da magudi da saba dokoki. An dora wa kwamitocin alhakin daidaita al'amura a hukumomin kwallon kasashen biyu tare da gudanar da zabukan sababbin shugabannin hukumomin. Inda na Chadi kuma aka kara masa da aikin ci gaba da tattaunawar da aka soma ta sasantawa da daidaitawa tsakanin hukumar kwallon kafa da gwamnatin kasar. A kasar Kenya kuma an ci gaba da tsare shugaban hukumar kwallon kasar Nick Mwenda bayan da aka gurfanar da shi a gaban kotu bisa tuhumar aikata laifuka hudu da suka shafi almundahanar kuɗaɗe. Hukumar binciken manyan laifuka ta kasar ce ta tuhumi Mwenda da wasu mutanen da aikata laifin wawo da kuɗi da adadin su ya kai kimanin dalar Amurka 337,200. Mwenda ya kasance tsare a gidan kaso tun ranar Juma'a sa'ad da aka sake kama shi karo na biyu bayan bada belin sa a kamun da aka yi masa na farko makonni biyu da suka gabata. Takardun shigar da kara na 'yan sanda sun bayyana cewa ana tuhumar Mwenda da wasu waɗanda ake zargin sun aikata laifin ne tsakanin 4 ga watan Maris zuwa 31 ga watan Mayun wannan shekara. A ranar Alhamis da ta gabata, hukumar kwallon kafar kasar ta bada sanarwar cewa an kai karshen tuhumar da ake yi masa a yayin da kotu ta maida masa da kudin sa da ya biya na neman beli. To amma kuma daga bisani 'yan sanda suka ce wata karar ce dai amma ba tuhumar almundahanar kudaden ce aka rufe ba. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.